to me chat, down to me rock. Yes, Mr. Flex when the lyric nine shop. Down to me chat, down to me rock. Yes, Mr. Flex when the lyric nine shop. Boom shock attack, boom shock attack. Bubble and wine, that's it, we get no flat. Wada da 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 da.
Down to my rock, yes, Mr. Flex, when the lyric dance shop. Down to my chat, down to my rock, yes,